a taron da ofishin muradun karni ya shirya Abuja kan wannan shiri da Majalisar Dinkin Duniya ke kula da shi. Karewar wannan shirin ya sa za a kafa wani sabon shiri a watan gobe mai suna Sustainable Development Goals da zai aiki zuwa shekara ta 2030 wanda tuni ma ya tsara trillion 7 ake bukata don samar da ababen more rayuwa. Mansur Manusoro shine mai bada shawara akan wannan shiri ga gwamnatin jihar Bauchi.
Masana sun yi kiyasin akwai muradu da za a sake kawowa guda 17. An riga da an yi meeting akan yadda za a gabatar da financing, sannan kuma ana bukatan adadin billion 66 na dola don kawar da matsanancin talauci a duniya a kowane shekara. Sannan ana bukatan dala trillion 7 da ake bukata wajen samar da abubuwa na more rayuwa da ya shafi ruwa da magunguna, asibiti da hanyoyi. Tambayin da yake bakin mutane a yanzu shine, bayan an yi shekaru 16 ana MDGs, shin mata masu aihuwa da suke mutuwa a da sun dina mutuwa? Shin an samu karin yara a makarantu musamman a primary schools? Shine wasu daga cikin tambayoyin da yake bakin mutane.
Wani amsoshi kuka samar ko kuma kuka samu daga wajen manyan jami'ai?
Shi gaba dai za a iya cewa an samu, amma har yanzu akwai damoyi da yawa wanda ake fuskanta, wanda ita kuma Majalisar Dinkin Duniya tana kokarin kawo gwamnatocin duniya don a yi wannan meeting din da za a yi a September, aga kuma cewa ita wannan sabon shiri din ta fara aiki a 2016.
Har dai za a cimma nasara kan waɗannan muradu a ra'ayin daraktan tara gudunmawar kamfe na shugaba Buhari, wato Ibrahim Abdulkarim, sai an farfaɗo da aikin hukumar wayar da kan jama'a, wato NOAA.
Ba mu da wani matsala akan decisions din da shi shugaban ƙasa yake ɗauka. Dan matsalar da muke da shi shine shi media da SA media aikin shi daban, spokesman aikin shi daban. Wayar mu mutane jama'a su waye da abin da policy ɗin gwamnati da ita jam'iyya mai ci shi kuma da ban yake. Wannan kuma ba zai yi a ce Mike Omeri ya zauna ya maka wannan aikin baɗin PDP.
Har yanzu dai mizanin talauci na samun ƙasa da dala ɗaya a wuni na Majalisar Dinkin Duniya bai sauya ba a tsakanin talakawan duniya. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Bawan Allah, bawan Allah, talaka, bawan Allah.